sa baye haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna daya ga wata na biyu shekara ta 2018 sha biyar ga wata na biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1439 wannan zai zamanto darasi na 19 a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at takbir ila at taslimi ka annaka taraha na shehu malami muhammad nasiruddin al albani rahimahullahu ta'ala malam yana mana magana a cikin inda darasi na karshe inda muka tsaya abubuwan da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake karantawa bayan fatiha wanda malam ya fara magana da cewa wa kana yaj'alu ar-raka'atayn al-akhiratayn aqsaru min al-ulayayn qadra an-nisfi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sanya raka'o'i guda biyu su zamanto su ne mafi gajarta min al-ulayayn game da raka'o'i guda biyu da na fari kenan sallar azhar raka'o'i guda biyu na fari su zamanto su ne mafi tsawo akan raka'o'i guda biyu wanda suke na ƙarshe shine yace qadran nisf kamar rabin su ne kenan misali raka'a da za a yi ta sallar azhar raka'a ta farko an gane to sai ta zamanto da raka'a ta farko da raka'a ta biyu su ne masu tsawo raka'a ta uku da raka'a ta hudu su kun su ne gajeru an gane ko aiwa su ne gajeru wanda kuma idan ka dauki wannan raka'o'in guda biyu na ƙarshe suna kaman tsawon su zai kai kaman raka'a ta farko ne kawai kenan raka'a ta farko da ta biyu suke da tsawo an yi so raka'a ta uku da ta hudu su zamanto su ne mafi gajarta akan waɗancan biyu na farko wannan abin da ya gabata kenan malaki ta wa qad amara al-musi'a salatahu bi qira'ati al-fatihati fi kulli raka'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umurci wannan khallad ibn rafi' da cewa ya karanta suratul fatiha a cikin kowace raka'a haisu qala lahu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ce mushi ba'da an amarahu bi qira'atiha fi kulli raka'a manzon Allah ya ce thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha manzon Allah da ya ce mushi a raka'a farko ka karanta suratul fatiha sai yake ce mushi a cikin kowace sallar ka da za ka yi to wannan suratul fatiha nan ya zamanto tana nan saboda akwai hadisi sun gabata la salata liman lam yaqra fiha bi ummi alquran aw bi ummi alkitab babu sallah ga mutumin da bai karanta suratul fatiha ba kenan suratul fatiha ita ce girgam bayan shi malai yake cewa wa kana yusmi'uhum alayata ahyanan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana jiyar da su aya wani lokaci aya a wani lokaci kenan sallar azhar misali ɗaya daga cikin ayoyin suratul fatiha za a iya bayyana muku ita kuji ta karara wannan kuma suna ɗaya daga cikin wanda za a kira shi da suna sunanul mansiya sunanun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka ɓace ɓat aka fasa jin ɗuriyar su a cikin al'ummar musulmi yanzu idan aka zo sallar azhar kaji liman ya kwaso ya karanta wata aya daga cikin ayoyin fatiha a bayyane sai ka ce kai haka nan Allah ya zo da sabon al'amari wannan kuma ina ya samu shi alhali kuma addini ne wannan shine da daddan rishin karantawa ko kuma rishin aiki da abun sai ya zama to abun ya bace shine wani kokari ya hada wasu sunnoni kusan 60 da wani abu sai musu suna da suna sunanul mansiya sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka mance su aka fasa jin duriyar su a cikin al'umma akwai littafiya na a cikin salula kenan ga duk mai bukata insha Allah ana iya tura mushi sai ya karantawa ɗaya bayan ɗaya liyastafida wa yufid saboda ya amfana kuma ya amfanar saboda za ka ga wasu abubuwa da dama wanda kai kana ganin su ba komai bane ba shi addini ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jiye da su aya wani lokaci wa kana yasma'una minhu an-naghama suna jin ayar da yake karantawa inda yake rera ta zai ce subhisma rabbikal a'la misali bayan ya ƙara alhamdu yana ƙara suratul fatiha a sirrance sai ce subhisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa kuma sai ya ci gaba a sirrance wani lokaci kuma ya ce hal ataka hadithul ghashiya a bayyane kuma sauran sai ya ci gaba a sirrance wa kana ahyanan yaqra bi was-sama'i zatil buruj wani lokaci yana karanta was-sama'i zatil buruj wani karanta wani lokaci yana karanta was-sama'i was-sama'i wat-tariq mal yace wa nahwihima min as-suwari da makamantan su a cikin surori kenan yana karanta su a sallar azhar bayan fatiha yana karanta wadannan ababe kenan wani lokaci karanta suratul a'la wani lokaci karanta suratul ghashiya wani lokaci buruj wani lokaci suratul tariq sai yace wa ahyanan yaqra bi wal-layli idha yaghsha wa nahwiha wani lokaci yana karanta wal-layli idha yaghsha to kaga wadannan surori gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su ne a sallar azhar kenan ya karanta fatiha bayan fatiha sai doko ɗaya daga cikin wannan surorin sai karanta wannan shine abin da ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a cikin sallah wanda take ta azhar to amma kar mu bance akwai tambihi da malam ya mana a baya da yake cewa wannan hadisi da yake magana akan ga irin ababen da manzo Allah yake karantawa a sallar azhar ba yana nihin ba ala sabili takhsis cewa an kebance in ka karanta wani abu wanda ba wannan ba sallar ba sai ba ba ana nihin hakan bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta waɗannan kenan dan mu yi kokarin koyi da irin wannan sunna amma in ka dauki wacce aya ta gaba daya faqra umma ta yassara minhu ku karanta abin da ya sauka gargaskiya alqur'ani kawai shi ma yayi kenan ba haka kuma zaka iya karanta irin waɗannan sururin iqtida'an bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sallata uku malaki ta salatul asri sallal asr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake karantawa a cikin ta bayan fatiha sai ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra fil ulayayn bi fatihatil kitab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a cikin raka'o'i guda biyu na sallar la'asar yana karanta alhamdulillahi rabbil alamin har karshe sai ce wa surataini da surori guda biyu kowace raka'a raka'a farko ya karanta mata alhamdu ya karanta mata sura raka'a ta biyu ya karanta mata alhamdu ya karanta mata sura sai yace wa yatulu fil ula ma la yatulu aw yutiru fi thaniya madalla yana tsawaitawa a cikin raka'a ta farko irin tsawaitawan da baya yin shi a cikin raka'a ta biyu kenan raka'a ka ta farko ta sallar al'asr ta zaman to sai kowace tsawa cikin sallar ai so bayan shi raka'a za ta zo ta biyu kar ta kai tsawon raka'a ta fari ai so kuma na uku da na hudu wanda su kuma fatiha ne kawai za ka karanta wa kanu yazunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nas ar-rak'a sahabbai suna tsammanin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita raka'a farko saboda mutane su riski sallah kenan su riski ruku'i bi ma'ana su riski wannan raka'a ta farko ya zama to raka'a ko dai bata kufce musu a cikin sallah ba dan haka manzo Allah yake tsawaita raka'a farko a cikin kusan kowace sallah daga cikin sallolin shi kuma haka shi ma sallar al'asr ga tana shi ma yana tsawaita karatun raka'a farko sama da yanda yake yin raka'a ta biyu kenan saboda duk mutumin da yayi kokarin zuwa masallaci dai da izinin Allah zai samu raka'a fari kenan sai samu sallah complete a cike gaba daya maliki ta wa kana yaqra'u fi kullin minhumma qadra 15 aya ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a cikin kowace daya daga cikin waɗannan raka'o'in guda biyu na farkon sallar al'asr qadra kwatankwacin ayoyi guda 15 a kowace raka'a zai karanta kamar aya guda 15 sallallahu alaihi wasallam to kaga idan za a irin wannan sallah a yanzu a wuce minti 10 tabbas kuma karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karatu bane irin wanda in kana tsaye kana bayyana karatu za a ji abin da ke rage tahiyya ko amma idan a sirrance ne kuma sai a gaba wahala kai ruku'i to sallallahu alaihi wasallam yana rattala abin gaba daya yana karanta aya bayan aya an karanta aya sai an dirs kuma doki ta gaba address a doki ta gaba manzala bai taba hada tsakanin ayoyi guda biyu ba yaqra'ul qur'ana ayatan aya aya bayan aya to sallallahu alaihi wasallam yana karanta ayoyi guda 15 a cikin kowace ɗaya daga cikin rakau'in nan guda biyu na farkon sallar al'asr sai yace qadra nisfi ma yaqra'u fi kulli min ar-rak'atayn al-ulayayn fi adh-dhuhr kenan gurgudan rabin abin da yake karantawa fi kullin a cikin kowace ɗaya daga cikin min ar-rak'atayn al-ulayayn na cikin rakau'i guda biyu fi adh-dhuhr na sallar azhar kenan kowace yana karanta mata kusan ayoyi guda 15 wa kana yaj'alu ar-rak'atayn al-akhiratayn aqsara min al-ulayayn qadra nisfihima kuma manzon Allah yana sanya raka'o'i guda biyu na ƙarshen sallar la'asar kenan zakaji na farko raka'a guda ta farko da raka'a ta biyu raka'a farko tana hin raka'a ta biyu tsawo kuma kowace ana sa mata kusan gurgudan aya guda 15 saboda aka ce aya 15 kaga idan ka haura wajejin su Baqara su Ali Imran su Nisa'i aya shan banda irin aya 15 a cikin su irin suratul mudaththir irin suratul muzammil da sauransu kaga zaka samu ayoyi ne wanda suke gajeru go amma a can fa sai ka samu aya ɗaya da fashi guda aka ce za a karanta aya 15 aka rawaka Allah safaha nawa za a karanta fashi nawa za a karanta kaga a kadan an samu wata wani shahi kaman biyar haka a afwan shahi uku da wani abu tunda sai ga galibi in kai saman nan safaha guda fashi guda zaka same ta aya uku aya hudu in yayi aya biyar to aka ce za a karanta kwatankwacin aya 15 kenan a ya zama to ayoyin ba su da tsawo ma an samu kaman fashi guda ka yaya aya aya fashi uku to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a cikin rako'i kuma guda biyu na ƙarshen sallar asar su kuma yake karantawa a ciki yaqra yana karanta fihi ma bi fatihatil kitab yana karanta fatihatul kitab mana yana karanta alhamdu wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan kuma anan ma yana jiyasu da su aya wani lokaci a sallar asar kin ma yana jiyasu da su aya wani lokaci wa yaqra bisuwar allazi zakarnaha fi salatil zuhri malaika ce yana karanta surorin da muka ambata a can cikin sallar azhar irin suwar layli idza yaghsha irin suwar sama'i wat tariq irin suwar sama'i zatil buruj irin su hal ataka hadithul ghashiya irin su sabbih isma rabbikal a'la da sauransu kenan yana maimaita karanta su a cikin sallata sallar la'asar kenan wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallata la'asar sai malaika ce salatul maghribi mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallar magriba sallar magriba mi manzon Allah yake karantawa wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra fiha ahyanan bi qisar al mufassal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta kankanan surori na mufassal aka ce al mufassal qisar al mufassal suwar al mufassal tun daga suratul qaf ko kuma suratul hujurat abin da yayi kasa to su kuma sun kasu kashi uku kamar da muka faɗi a baya akwai qisarul mufassal akwai awsaqul mufassal akwai diwalul mufassal kenan kashi kashi ne to mazalla yana karanta sururuka wanda suke tsaka tsakiya kenan a sallawar take salla ta magriba hatta innahum hasu sahabbai sun kasance kanu idza sallu ma'ahu idan suka yi salla tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa sallama bihim suka yi salla suka kare manzo Allah ya sallama an kare salla yace in sarafa ahaduhum ɗaya daga cikin su zai huta daga cikin masallaci ya tafi zuwa ga wata bukata shi ta rayuwa a irin hasken da adda kai bayan sallar magriba idan da ɗayan su zai ja me za a ce kori da bakago kibiyar shi ya ja ya halba sama yake cewa wa innahu la yubsira mawaqi'a nablihi aw aywa mutum zai ga inda wannan wanda zai tafi mai sunan shi kibiyar shi in ya ja ya halba sama har yana ga inda za ta faɗi saboda tsabagen haske sallallahu alaihi wasallam kenan yana yin sallah daga rana ta faɗa wanda kuma iya cikin ayyuka wanda aka hiso ko ahabbul a'mal ila Allah subhanahu wa ta'ala as-salat fi awwal waqti aw fi awwal waqtiha mafi soyuwan aiki a wajen Allah yin sallah a harkun lokaci rana tana faduwa kun tabbatar kun samu nutsuwa cewa Allah tabbas ta fada kawai a kira sallah ayi sallah babu wani jirayi ba a tsaya a ce dole sai duhu ya shiga la kaga ji hasken da za a ga inda kibiya za ta fadi kaga haske ne ba na wasa ba to haka sahabbai suke cewa manzo Allah zai gama sallah da su amma kuma ɗayan su idan zai halba kibiyar shi zai ga inda za ta sabka kenan alama ce akan cewa manzo Allah yana sallah daga lokacin da rana ta fada sallallahu alaihi wasallama wa qara'a fi safarin wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin bulaguro ya karanta a cikin sallar magriba wattini wazzaitun kenan iya ɗaya daga cikin abin da manzo Allah ke karanta a sallar magruba kuma la sai ma a cikin bulaguro ya karanta a sallar bulaguro wattini wazaitun fi rak'ati thaniyati a rak'a ta biyu ya karanta suratu tin wa kana ahyanan yaqra bi diwalil mufassal wa awsatihi wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta diwalul mufassal kenan surori wanda suke masu tsawo wani lokaci kuma ya karanta awsatuhu bi ma'ana awsatul mufassal wani lokaci kuma ya karanta tsaka tsakiyan mufassal surorin alqur'ani shine yake cewa fa kana taratan yaqra'u innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi wat surati take fara da innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta wani lokaci a sallar magruba ita kuma ta kai fashi nawa hudu ta kai fashi hudu haka ne goye an duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta a sallar magruba wataratan biwatur wani lokaci kuma yana karanta suratul tur wataratan wani lokaci kuma yana karanta wal mursalati urfa manzo Allah yana karanta su a sallar magruba kaga duka surori ne wanda suke kenan kaga akwai diwalul mufassal akwai kuma qisarul mufassal akwai kuma awsatul mufassal yake cewa wataratan wal mursalati qara'a biha fi akhir salatin sallaha sallallahu alaihi wasallam sallah ta karshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin rayuwar shi ya karanta suratul mursalat ya karanta suratul mursalat yace qara'a biha fi akhir salatin sallaha sallallahu alaihi wasallam wa kana ahyanan yaqra bi tulay at-tulayaini wani lokaci kuma yana karanta ɗaya daga cikin surorin da suka yi kowace tsawo a cikin Qur'ani suratul a'raf amma fi rak'ataini a cikin rak'a guda biyu suratul a'raf jama'a magana izi wajen hudu ce ina ga ko izi aiwa biyu ke rabata sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul a'raf fi rak'atain a cikin rak'o'i guda biyu na farkon sallar magruba sai raba ta gida biyu da har yanzu ana fafata ko kuma ga irin nan zalla ke karatu ba irin karatu mai namu wanda zamu hada ayoyi kamar uku kai dogon ja kai dogon lumfashi shi yana karanta karatu aya dai ba daki daki warattilil qur'ana tartila ka rattala shi ka kasa ka karata shi daki daki babu wasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu wani lokaci sul araf kenan ya danganta da halin jama'a da halin mutane ya manzo Allah yana mura'at fi waɗannan abubuwa kamar yana lura lokacin da ya shigo sallah wani lokaci yana da niyyar tsawaita ta amma sai rage ta kamar da magani a baya ko eh kukan yaro misali mahaifin shi ta zo tsarshi sallah yaro yana ta ihu sai yana da niyyar tsawaita ma sai rage kaji misali wani kar ana cikin sallah wani tari ya sha mushi kai ko kuma wani akwai latijawa diya masallaci da sauransu to duka wannan abu ana wannan zuruf ne wanda ana mura'at din su ana kiyaye su lokacin da ake mutane limanci idan zaman to kuma masallaci ne ga sun zaratan samari ne ba matsala inda za a sabke suratul baqara da suratul ali imran a cikin rak'a ko wacce ba wani matsala to kaga su ma sai a mu'amalace su da daidai irin yanda suke kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yamma mu'az magana ko magana za ta zo a nan gaba insha Allah to yake cewa wa kana ahyanan yaqra manzala kenan wani lokaci yana karanta ɗaya daga cikin surar da suka yi kowace tsawo yana karanta a'raf a cikin rak'o'i guda biyu wannan kenan abinda manzon Allah yake a cikin sallar magruba sai yake cewa alqira'atu fi sunnatil maghrib yin karatu a rak'o'i guda biyu wanda ake yi na nafila bayan sallar magruba ko tunda iya ɗaya daga cikin sunanun rawatib raka'a guda goma sha biyu wanda in ka kiyaye su to alƙawali ne garanti Allah subhanahu wata'ala zai gina maka gida a cikin gida aljanna duk mutumin da ke so Allah ya gina mishi gida a cikin gida aljanna to gagara ba sana amma sai an yi aiki wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu dole sai an yi aiki kenan aikin nan kuma shine bautan Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata waɗannan rak'o'i guda goma sha biyu na harko mu fara daga sallar asubahi raka'a guda biyu kayan sallar asuba raka'atan alfajr kenan ko yawa sai ka zo kai raka'a guda hudu kayan sallar azhar kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce kayan azhar kai hudu sun koma nawa kenan sun zama shidda raka'a guda biyu bayan sallar azhar din da ita ka samu nawa takwas dan takwas ko aiwa sai kai raka'o'i guda biyu bayan sallar magriba eh goma sai raka'a guda biyu bayan sallar isha'i sha biyu to in ka kiyaye wannan ba matsala ba sai kana kewayen kare ba ka ana buga ma burgi kana fama da leburori da masu kuna da kici da wani wafanta zaka samu gida a jine a cikin gidan aljanna wannan alƙawari ne to amma sai an yi aiki biyu kafin asuba hudu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magriba biyu bayan isha'i raka'a guda 12 in ka kiyaye su Allah maka alƙawarin gida ginanne a cikin aljanna kuma ita aljanna ala sabil misal muna fata ubangiji subhanahu wataala hada huskokin mu gaba ɗaya kamar da hada huskokin mu ana a cikin aljanna to kuma iya da alaka da aikin ka da aiki na da aikin shi gida gare ka a cikin aljanna amma kuma iya da alaka da irin ayyukan da kai kamar kai ne za ka yi ayyukan da zai zamanto ka gina wurin sama da wanda ya samu aljannar ya more tabbas amma kuma zai zamanto kai ka yi shi fifikun daraja saboda ka yi shi ayyuka managarta kaga ya misali kai kai kokarin kiyaye waɗannan sunanun rawatib guda 12 shi ko bai kokarin kiyaye su ba eh Allah ba shi masarki a cikin gidan aljanna amma da irin wannan ginin na musamman wanda mutumin da ya kiyaye waɗannan raka'o'in guda 12 kaga shi bai da su a daidai lokacin da kai kuma kana da su kenan bawa mai imani shine zai rika ammara kai ne zaka gina wuraren da zaka zauna a cikin gidan aljanna ta hanyar ayyukan ka alheri Allah ya samu dace to a wannan lokaci a irin raka'a guda biyu da ake bayan sallar magruba malaka ta wa amma sunnatul maghribi al ba'diyya sunnar da ake ta nafila raka'a guda biyu bayan sallar magruba saboda akwai magana akan sallah kafin sallar nafila guda biyu kafin sallar magruba manzo Allah yake cewa sallu qabla al maghrib ku yi sallah kenan rana ta fada ba fara sallah ba maimakon shigowa da kake masallaci kai tsaye kana jiran liman kana shigowa ka barta sallu qabla al maghrib manzo Allah ce ku yi sallah kafin magruba ku yi sallah kafin magruba sai ya ce liman sha ku yi sallah kafin magruba amma ya ce ga wanda yaso inda bai ce ba ga wanda yaso ya zama me ya zama dole ya ne ya zama umurni wal amru yaqtadi al wujub to mazala yana karanta a cikin sunnar magruba kenan raka'a guda biyu na bayan sallar magruba wa kana yaqra'u fiha yana karanta qul ya ayyuhal kafirun fi ar-rak'ati al-ula a raka'a ta farko karanta qul ya a raka'a ta biyu karanta qul huwallahu ahad malaka ta salatul isha sallar ta biyar ita ce sallar isha'i sallar isha'i wanda za ta biyo bayan sallar magruba lokacinta yana shiga daga lokacin da wannan jan da kake gani na faduwar rana na yamma wanda shafa daga ya gushi ya zama tu babu shi to lokacin sallar isha'i ya fara in son samu ne kuma ana son sallar isha'i a dan jinkirta ta kadan a dan jinkirta ta tahilada wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra fi rak'atayn al-ulayn min wasat al-mufassal yana karanta tsakatsakin suraye ba masu tsawo ba ba gajeru ba tsakatsakiya fakana taratan yaqra biwashamsi wa duhaha wannan lokacin yana karanta washamsi wa duhaha wa ashbahiha min as-suwar da makamantanta na daga surori ya karanta washamsi ko kuma wasu surori suke kama da ita ko ta bangaren wa'azi ko ta bangaren yawa mazala yana karanta su a sallar isha'i wa taratan bi idha as-sama'u shaqqat wannan lokacin karanta idza samaa'u shaqqat wa kana yasjudu biha idan sama'u shaqqat idan ka zo karshe akwai wurin yin sujada ko me ayat wace aya ce aya ta karshen suratul wa idha quri'a alaihim alquran la yasjudun kayfa sujada to wannan sujada kenan liman zai iya yin ta ko kuma ya kubi shi akai sujada guda haya taso sai a ci gaba sai a yi ruku'i kuma kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sujada wannan wuraren sujada suna nan a cikin alqurani ga duk mutumin da yake karanta alqurani akwai alamu wanda wurare guda 15 ko wurare guda 16 hasbal ikhtilaf tsakanin maliman ulumul qur'an to manzo Allah idan ya karanta sura idza sama'u shaqqat yana yin sujada idan yazo wa idza quri'a alaihimul qur'an la yasjudun wa qara'a marratan fi safar mari lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a cikin bulaguro wattini wazzaitun ya karanta suratul tin fi raka'ati al-ula a raka'a ta farko ta sallar isha'i to sai ce wa naha an italati al-qira'ati fiha kuma zalla yayi hali akan tsawaita karatu a cikin sallar isha'i manzalla yayi hali akan tsawaita karatu a cikin sallar isha'i ina dalili malik ya wa zalika hina wannan kuma ya faru lokacin da salla mu'az ibn jabal radiyallahu anhu li ashabihi lokacin da mu'az dan jabal yayi salla ga mamun shi ya sai musu sallar isha'i fa tawwala alaihim sai tsawaita musu karatu ya kama surori masu tsawo ya rika jan tilawa yau akramakallahu yayi ruku'i gobe yayi ruku'i shuru فانصرف رجل من الانصار سي wanda daga cikin mutanen garin Madina sai ya fita daga cikin sahu fa salla sai sallar shi a gehe fa ukhbira mu'az anhu sai aka baiwa mu'az labarin a lokacin da muke cikin sallar hawali ya fita yayi sallar shi kuma ya tahe shi fa qala innahu munafiq mu'az sai ce wannan munafiki ne ta yaya ana sallah ana jin ayoyin alqur'ani kuma kaji kai ka gaji shi yasa addini yana buƙatar dalili kamar duk lokacin da mutum zai hukunci da nashi tunani to tabbas zai yi kuskure amma miye ya zo a cikin addini sai ka aiki da shi miye bai zo ba a cikin addini duk yadda kake ga mai kyau ne ka nisance shi ka ga da ƙur'ani yake karanta ƙur'ani laihi ne amma duk to ka tsaya ka ji abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba mu'az a matsayin amsa walamma balagha zalika ar-rajulu دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ما قال معاذ لوكتين labarin iske shi wannan mutumin na daga cikin ansar cewa ga abinda fa muaz yace kai munafiki ne ah sai wannan mutum ya garzaya wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to koli sai ba manzo Allah labarin abin da ya faru fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa muaz aturidu an takuna fattanan ya muaz ya kai mu'azu kana so ka zama mai fitinar mutane a cikin addinin su sai manzo Allah yake ce mushi idza amamtan nasa idan kai wa mutane limanci faqra a talla isha'i ka karanta wa shamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbika al'ala wa iqra bismi rabbika al'ala idan zaka mutane limanci ka karanta wa shamsi wa duhaha ka karanta suratul a'la ka karanta suratul alaq kuma ka karanta suratul layl ka karanta irin waɗannan surori wanda ba su da tsawo saboda kar ka fitini mutane sai manzo Allah ya ƙara mashi da cewa fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wad-da'if wa dhul-haja ka duba musulunci shine can a cikin ƙarshen anbiya Allah yake cewa ma ja'ala 'alaykum fid-din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qabl babu wani kumci da takurawa da ubangiji subhanahu wataala ya sanya a cikin wannan addini komai ana duba shi a yanayin yanda yake kuma ana kadarta shi a yanda yake manzo Allah yake ce mushi fa innahu yusalli wara'aka al-kabir yo kai mu'az baka san ba cewa a bayanka wanda suke yin sallah akwai mutumin da yake da girman shekaru latifin ne da kare samu iya da dogara zuwa masallaci ka kama shi kai ta jantilawa da shi wad-da'if akwai wanda kuma rauni gare shi wataƙila ba tsoho bane amma kuma bai iya tsayawa sosai iya da matsala na tsayawa wazul haja kuma akwai ma'abucin bukata to wannan ma'abucin bukata kaga abu da yawa da shi wacin nan bukatu na rayuwa, bukatu na kaza, bukatu na kaza. Kina sai a daidaita, a daidai ruwa da daidai. Kar ka tsawaita, kuma kar ya zamanto dan neman cewa ka ba mutane sauki, kuma ya zamanto kai kai abin da za ka fito daga cikin ma'anar sallah. Ka zo kana wup 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 a cikin daƙiƙa sai an kare minti biyu an kammala sallah mai raka'a uku ko a cikin minti uku kenan sai kai daidai ruwa daidai tsaki kenan ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa Mu'adh yace kana so ka zama mai fitina mutane a cikin addinin su kenan ka musu gurgurdan yanda za su iya kai kai rika mura'at din wanda yake babba manya masu shekaru da yawa lattijawa wanda kuma wannan iya ɗaya daga cikin abin da addinin musulunci ya tabbatar da cewa eh lalle wannan shari'a ce ta rabbul alamina wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin duk maganar da addini zai yi zaka ga ka magana akan masu rauni lattijawa sufafi wanda suka kwana ba suka kwana biyu ko manzo Allah yake cewa yana cikin musulunci girmama mutum mai kurkura ko ka san shi ba kare zaman to ka dauki dabi'a irin na yau kawai mutum bai da alaka da kai komai duk da hurhurar shi ba za ka ga hurumin hurhurar shi ba za ka tsaya gaban idan shi ka ce mishi mutunci wannan bai daga cikin addinin Allah manzo Allah ya ce yana cikin addinin Allah girmama mutumin da yake da hurhura abinda aka rasa a cikin ka'idodin masu ihu suna neman haƙƙin dan adam haƙƙin mata da haƙƙin yara a baka taba ji sun ci haƙƙin tsahi ba wa yake bukatar taimako saboda tsoho ya gudanar da rayuwar shi gaba daya kaf a cikin yiwa mata da yara hidima yanzu ya zo karshe ba wanda yake ba ka jin duriyar haƙƙin shi hatta da addini magana da ya akan hijira da ya lazumta cewa wajibi ne mutum ya hijira a wancan lokaci amma mai Allah yake cewa babu laifi akan mutanen da du'afa'u ne masu rauni masu girman shekaru masu girman shekaru addini yayi magana akan su wanda kuma wannan alama ce akan cewa eh lalle wannan addini ne wanda ubangiji ya saukar da shi wanda yake cike da adalci ba a yi irin na duniyar yammacin duniya a yau rabba a ci moriyar ganga a yi murgi da ita bi ma'ana a ci moriyar dan adam sai an tatike shi kaf kokarin shi ya kare kuzarin shi ya kare hankalin shi ya kare a lokacin kuma za a yi watsi da shi to a cikin addinin Allah akwai kula da haƙƙin tsohi wanda suka kwana biyu suna buƙatar kulawa na musamman wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi uridu an uqatila ma'aka ina so in dai yaki tare da kai manzon Allah yake cewa a cikin uwayenka akwai latti a cikin tsohinka akwai wanda suke da rai mahaifiyarka ko mahaifinka yace kwarai yace dukan su biyu manzon Allah yace ka je fa fihi ma fajahi ka je kai jihadin kai na can ka je ka kula da su wani zo yake cewa ya rasulullahi abani makami zan ta yi jihadi amma na bar mahaifana suna kwalla manzon Allah yace ka je ka kula da mahaifarka wanda shi ma jihadi ne amma a yau irin tunani da ake mana barbaran shi daga yammacin duniya ana so a hudda daga cikin kawunan mutane cewa waɗannan lattijawa wanda suka kwana biyu wanda suka kula da kai har ka zama yadda ka zama ana so ka yi watsi da su kana kai kan tunanin kana ga kaman ma sun zama to maka wani ne a gida kashe suna charge yauni sun zama to maka yauni ka rasa yadda zaka yi da su sun hana ka ka shakata wanda daga cikin masu da'awa yake ba da labari ya ta Europe da'awa yana hirin jirgi yana zaune matsar sai ga wata lattijuwa tana fama da tufa a hannunta fom tana fama da shi a hannunta babu haƙorin da za ta cire shi ta yi amfani da shi sai taso sai ya amsa sai ya ɓaɓɓara mata shi yake miƙa mata ɗaya bayan ɗaya ta tsaya take kallon shi tana ƙwalla ta ce to kai wani dafi kamar me ya tunkuɗa ka akan hakka zo kayi yunkurin taimaka mini yace addini ne yace a inda nake a kasar mu ina da mahaifiya irin wannan shekarun nake yace da matata da ƴaƴana duka muna zaman ɗan hidima ga wannan tsohuwa tace wannan kuma addini ne sai ce mata addinin musulunci ne tace wallahi tana da ƴaƴanan da shekara 10 ba wanda ta amsa magana ba wanda ya taɓa mata magana idan tsohonka ya tsoho ko tsohuwarka ta tsoha sai ka dauke ta ka kai ta gidan da ake aje tsahi mai kokari ne in dan December ta zo ya dauki filar ya kai mata ko shikenan sai bai in tana da rai kaga na hatta a tsarin hankali ya samu tsarin hankalin da Adam hatta da hankali bar ma san shari'a mahaifan da suka kare rayuwar su gaba daya akan ya za a kare su a cikin rayuwarka kai na jahili ya zama to karshe ba abin da zaka watsa a cikin rayuwarka sai mahaifanka wannan tsohuwar ta ce in ku haka ne musulunci ta ce ta shiga cikin shi ya lakana mata kalmar shahada ta musulunta to addinin musulunci yana kulawa yana kula da haƙƙin kowa tare da tijara suka lattijanta su ma aka hiba haƙƙi saboda suna buƙatar kulawa a hankalce suna buƙatar kulawa a addinance to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Mu'az ka sani cewa a bayan ka akwai mutumin da yake iya da manyan shekaru haka akwai mutum mai rauni mara lafiya akwai mutumin da yake ma'abucin buƙata ne iya da wani abin shi wanda yake yi wanda wataƙila aka ɗauki tsawon lokaci abin zai iya lalace ko na makamancin wannan kaga duka zai iya shiga ciki addinin musulunci addini ne wanda yana daidai da insaniyatul insan idza kana al insan ala tabi'atihi malata salatul layl to bayan ya kare maka magana akan abin da manzo Allah ya karanta a cikin salloli guda biyar yanzu mi kenan bayan waɗannan abin da manzo Allah ya karanta kuma kana daman bayan fatiha karanta abin da ya sauka daga gare ka na daga alqur'ani bina'i akan waccan ayar faqra umata yassara min to yanzu mi manzo Allah ke karanta a cikin sallar dare Allah ce qumil layla illa qalila wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a sai ce wa mimma razaqnahum yunfiquna fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun to bina'i akan waɗannan nusus annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa qiyamul layli ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila kai qiyamul layli kuma ka karanta qur'ani daki daki to me manzo Allah yake ya manzo Allah yake qiyamul layli me yake karantawa a ciki to shine malam sai fara cewa kana sallallahu alaihi wasallam ruwa ma jahara bil qira'ati fiha wani lokaci manzo Allah yana bayyana karatu a cikin sallar dare wa ruba ma asarra wani lokaci kuma ya karanta karatun asirrace kada fuska guda nawa kenan fuska guda biyu in ga dama ka bayyana in ga dama ka yi asirrace in ka da nishadin da zaka yi a bayyane kai a bayyane in ka bakar nishadin da zaka yi a bayyane kai shi asirrace yaqsuru alqira'ata fiha taratan wa yutiluha ahyana wani lokaci manzo Allah yana takaita karatu a cikin sallar dare wani lokaci kuma yana tsawaitawa wa yubaligu fi idalatiha ahyanan ukhra wani lokaci kuma na daban yana ma a tsawaitawa ma yana tsawaitawa fiye da kake tsammani sallallahu alaihi wasallam hatta qala abdullah ibn mas'ud har wani lokaci abdullah ibn mas'ud Allah kadar da gare shi yake cewa sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah tare da annabi muhammad tsira da amsa lasbata gare shi lailatan awal dare yana manzo Allah yana qiyamul layli shi ma abdullah ibn mas'ud sai yazo ya jura sai yazo ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna sallah sai ce falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in manzo Allah bai gushe ba yana tsaye yana tsaye yana tsaye abdullah ibn mas'ud yake ta har sai da nayi niyya in aikata wani aiki wanda ba daidai ba sai mutane suke cewa abdullah ibn mas'ud wa ma hamamta me abinda kai niyya qala hamamtu an aq'uda wa azara an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli yace na so in zauna wallahi in bar manzo Allah tsaye saboda tsabagen tsaye wanda yi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana qiyamul layl har kafafun shi suna kumbura wannan duk a cikin godiya ne ga Allah ko tunda ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ta'akhkhara a cikin godiya ga Allah yana qiyamul layl kafafun suna kumbura sallallahu alaihi wasallam وقال حذيفه بن اليمان حذيفه الله قال الرا غري شي كي تشوا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله ايت وند وترانا ناي صلى تاره ده منزل الله تيرا ده امثل الصفات غري شي ففتح البقره ثم ظل حارسه البقره ينا كرنتاوا يو زي ركوعي وب زي ركوعي فقلت يركع عند المئه حذيفه يكي تشا سي نتي منزل الله ناس تبس كوا اني ايه 100 ركوعي ني da aka zo aka yi 100 summa madha manzo Allah ya zo ya wuce chat ya wuce aya 100 fa qultu sai Abdullah Huzaifa yake cewa sai nace yusalli biha fi rak'atayn to na san kawai raba ta biyu zai in yayi rabin ta sai ruku'i ai ta suraka a tafiya da sai kanta rabin yo ina da yazo rabin bakara fa madha hallo sai ya wuce Huzaifa kiskire ta to yarka'u biha to na san sai ya kai ta ƙarshe sai su sai ruku bara ajira manzo Allah yana kai ƙarshen bakara sun maftata han nisaa sai kai wasu sun nisaa fa qara'aha ya karanta ta ita ma sai je mata shal sai da kare ta gaba daya bai tsaya a nan sun maftata ali imran sai manzo Allah ya bude su ali imran faqara'aha ita ma sai da mata tas kuma Abdul Huzaifa yake cewa yaqra'u mutarassilan mutarassilan bi ma'ana muta'anni muta'anniyan yana karanta karatu kuma daki daki mala hankali faqara nisa'i ali imran ta kuma hadda a cikin wannan sallafa bai wannan bai kare ba idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha duk ayat da yazo akwai subhanallah a cikin ta sai tasbihi inda ake bukata a tsarkake Allah sai ya ce subhanallah fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun sai ya ce subhanallah kaga wannan shi ma lokacin ne zai doka a biyu ta bakara a doko ali imran a doko nisa'i ai abin da yawa duk inda ya kamata a tsarkake ubangiji sai ya tsaya ce subhanallah kuma ga karatu daki daki kuma wa idza marra bi su'alin sa'ala in yazo wani wuri inda ana bukatar a yi roki Allah sai ya tsaya ya roki Allah kuma hallo sai ya ci gaba wa idza marra bi ta'awudin ta'awaza in ya wuce wajen da ake neman kariya daga wajen Allah sai ya tsaya ya nemi kariya ga Allah Allah ka kare ni daga abu kaza summa raka'a sannan ya ruku ta yaya ba na wasa ba kaga irin wannan sallar a yanzu sai dai wanda Allah ma gida dogo sai wanda daga an yi isha'i zai je kwanza ya samu awa daya awa biyu sai ne ki ta malaka alhadith kenan hadisin bai kare ba almuhim mala ya kama hadu shahid ne sai malaka ta wa qara'a laylatan wal lokaci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a cikin wani dare wa huwa waji'un manzo Allah yana fama da rishin lahiya as-sab'a diwan surori guda bakwai wanda suka yi kowanne tsawo sallallahu alaihi wasallam ai shine wata rake cewa ana akhshakum billahi wa atqakum lah nahi ku jin tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba irin sallar da yake yi da zimmar godewa Allah subhanahu wataala malaka ta wa kana ahyanan yaqra fi kulli rak'atin bi suratin minha wani lokaci kuma yana karanta a kowace raka'a sai karanta ɗaya daga cikin surorin da sune as-sab'u diwan surorin guda bakwai da suka yi kowanne girma baqara ali imran nisa'i ma'ida an'ami a'rafi sannan sabani tsakanin malamai anfal hukum tauba ka kowace ɗaya daga cikin surorin surorin masu zaman kansu sai malai yake cewa wa ma ulima annahu qara alqur'ana kullah fi lailatil qadr yace ba ba inda aka taba rawaitowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta qur'ani gaba ɗaya shi a cikin dare guda babbar magana bal bari mu je ƙarshen mas'alar sai in yi so akwai masalar suke da alaka da ita malai yace bal innahu lam yarda zalika li abdullahi ibn amr bari ma dai manzo Allah bai ba da amanna ba ga abdullahi dan amr lokacin da hina qala lahu lokacin da abdullahi dan amr yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqra'ul qur'ana fi kulli shahrin afwan iqra'ul qur'ana fi kulli shahr manzo Allah yake cewa Abdullahi dan Amr ka karanta Qur'ani a kowane wata ya zama to kana da sabka guda qala sai Abdullahi dan Amr yake cewa qultu nace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni ajidu quwwa ina samun karfi ina da power ya rasulullahi ina karanta saman haka a ce sai a wata nan sabbi Qur'ani manzo Allah abin yayi tsawo qala sai manzo Allah yake cewa to faqra'ahu fi 20 layla ka karanta shi a cikin dare 20 bimana kwana 20 kenan qala sai abdullahi dan amr yake cewa qultu inni ajidu quwwa ina da karfin da zan yi sama da haka qala sai manzo Allah yake faqra'ahu fi 7 to ka karanta shi a cikin kwanaki guda 7 wala tazid ala zalika kar ka kara akan haka bimana kai zama kasar haka ne ka karanta shi a cikin sati guda wannan a cikin wannan riwaya kenan a wata riwaya kuma yace summa rakhasa lahu an yaqra'ahu fi 5 sai manzo Allah ya bashi dama ya karanta Qur'ani a cikin kwana 5 ya sabka guda ba matsala summa rakhasa lahu manzo Allah ya kara yi wa Abdullahi dan Amr rukhsa ya bashi dama an yaqra'ahu fi 3 ya karanta shi a cikin kwana 3 kai sabka guda a kowace kwana 3 sai ya ce wa nahahu an yaqra'ahu fi aqalla min zalika sai manzo Allah ya hane shi akan kar ya sake ya sabbi Qur'ani kasar kwana 3 kada sabbi Qur'ani kasar kwana 3 kuna ga lokacin yayi dai ya kamata mu daka insha Allah kenan wannan mas'ala dai za mu zo kanta bi idhnillah ko manzo Allah zai faɗi me yasa aka hana Abdullahi dan Amr ya sabbi Qur'ani kasar kwana 3 meye dalilin da yasa manzo Allah ya hana shi kuma meye hukuncin karanta Qur'ani daga farkon shi zuwa ƙarshen shi misali a kwana guda ko kwana 2 kenan kasar kwana 3 nan insha Allah wannan zai zo a cikin darasi na gaba da sauran bayanai da suke da alaka da sallan dare Allahumma salli ala Muhammad